Al'amarin dai ya faru ne a ƙauyen Tanti dake gunduman mai hula karamar hukumar Bari a jihar Taraban, inda ake zargin cewar wasu ƴan bindiga ko kunce ƴan fashin daji suka kawo hari wannan ƙauyen, suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi, lamarin da ya janyo artabu da kwanton bauna tsakanin su ƴan bindigan da kuma ƴan banga mazauna wannan yankin, inda aka yi ta musayan wuta da ba ta kashe tsakanin su, haɗe ma da kwanton bauna, lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla 70, kamar dai yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban SP Usman Abdullahi Jada ya shaida mun cewar
su wa'annan ƴan sandan da sojoji da haɗin gwiwan ƴan banga suka cimma nasara tarwatsa wa'annan ƴan bindiga din, kuma aka yi nasaran samun kashe da yawa daga cikin su, wanda sauran sun gudu da harbe-harben ciwo na bindiga a jikin su. Su wa'annan kamin a kawo musu wani dauki dai sun sami kashe wa'annan mazauna wannan ƙauyen, kusan mutum 12 suka harbe su Allahira. Daga baya aka sami gudanar da bincike ta musamman, inda aka bi hawunsu aka rika samun gawakinsu a cikin cawa yashe, wadda zuwa ka alƙablan sun nuna cewa an sami kashe wa'annan ƴan bindigan kusan mutum 50 da wani abu.
Ciyaman Tijji da ke zama komandar da ya jagoranci ƴan bangar da suka yi artabu da waɗannan ƴan bindigan ya shaida min yadda malamarin ya faru yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho, inda ya ce
Allah ya sa mutane irin barayin nan wanda suke ɗaukar mutane suna garkuwa da mutane. To Allah ya sa mu ƴan banga mun to gefen Borno da kare ruwa mun zo yankin Bali nan kone ƙauyen da ake kira Tonti. Allah ya ba mu nasara, sun yi mamu kisan gilla, sun kashe mamu mutane guda 15 a yankin su, kuma Allah ya sa mu yi nasara mun kashe mutane 30 a wajen su.
A nasu ɓangaren kwamitin zaman lafiya na yankin karamar hukumar Bali a jihar Taraban, inda na tattauna da Honorable Zubairu Sajo wanda ke zama shugaban kwamitin zaman lafiya na wannan yankin, wanda ya ce
sun samu ƴan bangan mu a wasu ma masallaci aka same su ana sallah, wasu sun yi sallah sun fita kawai suka farma garin din, aka yi gina-gina a wurin. Bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayannan an mutu bangaren wannan, an mutu can an mutu.
To yanzu kamar mutane nawa aka kashe a kowane bangare misali?
To a kowane bangare dai gaskiya an kashe mutane da yawa, bangaren su ƴan banga da hunters an taba su mutum 10, su kuma ƴan ta'adda an taba su ya kai kimanin mutane 30 da wani abu.
Shi kuwa Abdu Timtim wanda ke zama ɗaya daga cikin wanda lamarin ya ritsa da ƴan uwansa, kannensa haɗe ma da ƴaƴan babbaninsa wanda suke cikin tawagar ƴan bangan, shi ma ya yi mana bayani yadda suka tsinci kansu sakamakon jin wannan turmutsin, kuma lamarin da ya yi sanadiyar ritsawa da ƴan uwansa abin bai musu daɗi ba.
Jefin tunani makiyaya ni ne Abdu Timtim.
Ardo, aka ce akwai ƴan uwanka cikin waɗanda aka kashe?
Akwai ƴan uwana.
Na'am, kamar mutane nawa aka kashe naka a matsayin ƴan uwanka, kuma ya dangantakan ku yake?
Dukkan su ƙannayena ne da ƴaƴan baffanina. Mutanen nan sun ci kin damina, suka kone min gida, suka kashe min yaro.
Yanzu menene bukatan ku?
Bukatan mu gwamnati ta ba mu haɗin kai akan mutanen nan, mu a bar mu da su a ga iya kokarin mu akan su.
Yanzu haka dai rundunar ƴan sanda da sojoji da ma ƴan sa kai da ke sintiri a wannan yanki na karamar hukumar ta Bali sun yi alwashi tare da lasar takobin cewar za su yi dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.